أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kenan bayan fatara dai da muka tsaya da karatu, kuma zan mu samu mu ci gaba da jiya, kuma sanadiyar ruwa ba samu ba, muka ce to insha Allah yau za a ci gaba da karatun wannan mustalawul hadis, wanda kuma muna cikin wannan littafi na manzuma al-Baiquniya, kuma wanda shine darasin mu na uku a cikin littafin nan. A yau muna juma'a 25 ga watan Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da litruwa 3 ga watan September, da ya murmanta yankin nan. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiqi. Kenan mun tsaya a wancan babban tabu baiti na 12, a shi ne zan mu tashi, ko kuma mun yi shi zan mu tashi a kan shi. Tayyib, kenan malayi mu dan karanto abiyatin. Malayin yace baiti na 12 yace: azizu marwi ithnaini aw thalatha, mashhuru marwi fawqa ma thalatha. معنى عنك عن سعيد أن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وذده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زج، ومرسل منه السحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والموضل ساقط منه اثناني، وما أتى مدلسا نوعاني، الأول الإسقاط لشيخ وأن ينقل عمن فوقه، وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن، وثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به، أوصافه بما به لا ينعرف. طيب، بيت نبو مشابه ما لن يتي: عزيز مروي اثنيني أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Wato nau'i kenan na nawa can nawa muka zana? Can mun zana nau'i 8 sun bambanta ba. Kenan wannan zai zamanto aziz nau'i na 9, da kuma mashhur kenan nau'i na 10, da malam ya kawo mana a cikin manzuma. Yace aziz, hadisin da ake cewa aziz kamar yanda muka gane shi a baya, shine malam yace marwi ithnaini aw thalatha, shine wanda mutum biyu suka rawaito shi, ko kuma mutum uku. Amma dai magana mafi rinjaye nan, malamai sun mishi istidraki, sun mishi raddi akan wannan magana ta shi ba karbe ta ba, cewa aziz kamar yanda muka gani mutumin da hadisin da ya zamanto isnadi biyu ne, wato biyu ne gare shi, shine aziz. Kenan shi ta'rifin shi shine ma rawahu thunani faqat, shine ta'rifin alhadis alaziz. Kenan malam nan ya ce marwi thunaini aw thalatha, kuma yace mashhur marwi fawqa ma thalatha. Amma dai abinda yake tabbu, wanda yake wajen malamai, shine ma rawahu sunaini an ithnaini an ithnaini hakaza. Kenan shine ta'rifin aziz. Wato hadisin da ake cewa aziz shine wanda yake da mutum biyu suka rawaito shi, kamar yanda muka dauka a cikin shajara da muka yi ana in ba manta ba, mun kawo ruwaya ta hadisin Anas ne, da kuma hadisin wane ne, Jabir ne ko kuma na manta. Tayyib, malam yace mashhuru marwi fawqa ma thalatha, shi kuma mashhur a cikin nau'i na hadisi da wanda ake cewa mashhur shine marwi fawqa ma thalatha, wanda malam yace wanda sama da mutum uku suka rawaito. Amma shi ma wannan ba ta'rifi daidai bane, saboda malam mai manzuma al-Baiquniya, malamai sosai sun mishi rudud, sun mishi istidrakat akan anwa'in da yake gayya, akan ta'rifat da yake gayya na wasu anwa'in ilmin hadisi. Mashhuri abinda ya shahara wajen malamai shine ma rawahu thalathatun fa aksar, wanda uku suka rawaito shi har ya zuwa gaba, amma walam yablugh haddat tawatur, bai kai ba inda za a ce mishi wannan mutawatir. Tunda idan muka koma can baya, hadisi bi'tibari turqi, turqin shi باعتبار طرقين شيء ينقسم إلى قسمين أقوي متواتر ذا أحد تو متواتر شيء نمك شيء تعريف إن شتانية ما رواه جماعة تحيل الآلة تواتوهم عن الكذب واتو ما رواه عدد كثير وعدد كبير وان دمتان ديوان يسكروي توشي وان دا الحادة انتبه واعتو وان دمتان سنسو سن دماء كين قريا تو كما سنن سكم يي إسناد أبن بشيء محسوس كنو وان شيء متواتر malamai sun yi takai kawo wajen haddadi adadi wa yaushe ne zai zama to wani adadi ne zai zama to hadisi mutawatir wasu sun ce daga 12 wasu sun ce 40 wasu sun ce 200 haka haka dai amma dai babu tabbaci wanda aka ce bakin kaza shine mutawatir kenan shi yasa malamai suka ce ta'arifun shi hadisi mashhur shine ma rawahu thalathatun mutum uku suka rawaito shi fa akthar kuma sama da haka nan amma walam yablughu hadd at-tawatur bai kai ba adadin wanda suka rawaito hadisi mutawatir shine kenan malam yazo ya nuna mana a cikin wannan baitin ta'arifin hadisi azizi da kuma wanda yake hadisi mashhur sai malam yake cewa gaba azizu marwi sunai na usalasa mashhur marwi fauka ma talata mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wato malam zai kawo mana nau'i na 11 a cikin manzuman nan na hadisi shine alhadisul mu'an'an wanne ne ake cewa mu'an'an shine wanda yazo da siga da an shi yasa malam ya baka misali sai yace ka an sa'idin an karo wato da an yazo to wannan idan yazo da an zai zamanto akwai tadlisi a ciki wato ba za a karbe shi ba misali ya zamanto irin misali kace an fulan ko kuma kace annafi an ibn umar anwani kenan wannan duka an'ana ce kenan idan isnadi yazo da cewa da an ba za a karbe shi ba har sai ya zama to an samu tasrihi kenan nau'i ne nan ilimin hadisi mu'an'an kin tunda babu haddathana fulan ba kace hadisi daga wani amma baka nuna ba cewa wani ya baka labari kenan baka ce ba yana ya baka labari kuma akwai wata siga ita ma ta annana wannan annana wannan kuma annana ita kuma da anna da hamza shine yace mu'an'an ka an sa'idin an karam kuma wajen ta anna kamar ka zo ka ce misal ka ce haddathana fulan anna fulana ba an ba cewa anna fulana lalle wani ya ci kaza kinan ka ganin baka yi ba tasrihi da samayi cewa ka saurari wannan hadisin daga wannan inshi duk da cewa wannan yana nuna cewa idan yazo da an idan mutumin bai yi tadlisi zan mu zo mu ga menene tadlisi kamar ya ka suka so shi ma da yawa zan mu zo kan shi insha Allah in lokaci ya ba idan mutumin bai shahara ba da tadlisi to wannan isnadin ana karɓa shi wato muttasil ne amma idan mutumin ya kasance akwai tadlisi a tare da shi sai ya zama to a duba har sai an samu wata hanya da ya sarrafa da ji lalle ya ji daga wannan mutumin ya ce kaza ko kuma an samu wata ruwaya wadda ta tabbatar da haka nan shine ya kawo ya ci gaba ya cewa mubhamun ma fihi rawin lam yusam sai kuma nau'i na 12 shine mubham shine baka ta'arifin shi yace ma fihi rawin shine wanda ke da kai rawi lam yusam ba an bace wa sunan shi wannan nau'i ne shi ma na idman hadisi kenan al mubham shine kenan alladhi fihi rawin lam yusam kenan nau'in da cikin isnadi da aka samu mutumin da ba a ambace shi ba misali a cikin isnadi aka ce haddathana ibrahim haddathana rajul ko kuma an rajul waye rajule ba san ba waye kenan bai yiwa a karbi isnadi bai yiwa a karbi wannan ruwaye saboda ba san ba wannan wane ne kenan nan jahala ta zaman to mubham ne majhuli ne ba san ba wane mubham ne kenan tunda ba ambace shi rajul aka ce kawai to ba san ba mene ne waye shi mene ne ya sekka ne ko ba sekka bane barantana aka karbi ruwaye shi amma dai nan muke tambihi idan ya zama to kuma cikin sahaba ne aka ce an rajulun min sahaba wannan ana karba saboda sahabbai sun zama to udul ne suna da amintattu ne sahabbai ba za su danganta wani abu wanda bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan al-mubham shine kenan hadisin da ya zama to cewa a cikin shi akwai rawi amma ba a samu ba ba a ambata ba sunan shi kenan zai zama to mubham za a tsaida shi mawqufi ne akan didi inda ya tsaya tunda ba a tabbatar ba da cewa wannan mubham in waye in dai in sahabi ne to wannan daman Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashiddaw 'alal kufar duhamau bainahum hazwa karshe da kuma sabiquna al-awwaluna da kuma kullum wa'adallahu al-husna da kuma laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahta ash-shajara da sauran ayoyi da suka nuna cewa sahabbai udul ne kuma ana karbar ruwayar su ko da ta zo ba a sarrafa ba ce ga sunan sahabi kenan mubham in dai ba na sahabi bane ba ba za a karbe shi ba har sai ya tabbata cewa wani ne a cikin isnadin kenan sai a gani in sika ne sai a karbi hadisin in kuma ba sika bane sai a maida shi baya baiti na 14 malam yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala wadduhu zakalladhi kan nazala wato wannan kismi guda biyu kenan al-ali wal-nazil al-ulu wal-nuzul kenan wa kullu ma qallat rijaluhu kenan na 19 na 13 da na 14 al-ali wal-nazil malan yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala dukkan hadisi ko kuma dukkan isnadin da ya zamanto adadin mutanen shi ya zamanto ya ragauta ya di kadanni a cikin isnadin to wannan shine ake cewa isnadul ali mun yi misali shi anan cikin wancan littafin Salih bin Usaimin da muka gaba cewa misali a samu daga isnadi zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne tunda mun duba cikin Imam Bukhari yana da sulatiyya ta wanda tsakanin shi da Annabi mutum uku ne to wannan shine isnadul ali wato isnadi ne wanda yake madaukaki isnadi ne wanda yake ana san irin shi saboda mene duk lokacin da ya zamanto ya fi kusanci da Annabi lokacin da yayi zaman tawwa ya zaman tawwa aqwa wato ƙarya ba ta shigo ba yana cikin qurunul mufaddala misali tunda in ka duba ne duka mutum uku ne a ciki kana wake nan cikin khairul qurun kenan amma inda ya zaman to sunadin nazil kuma shine shine yace wadiddu kenan diddul alladhi qallat rijalu to wannan idan ya zaman to rijal in sun yawaita shine nazil misali zaka samu a wani sunadi mutum goma shidda kenan wannan farafor da wancan isnadin wanda yake mutum uku ne har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine ake cewa annazil wato isnadin nazil wancan kuma isnadul ali kenan wannan shi ma nau'i ne akan abin da ya shafi kenan shi ilmun mustala sai malan yace wa ma abaftahu ila al ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufu zukin wato duk hadisin wannan kismi kenan na 15 wato shine al-mawquf shine yace fa huwa mawqufu zukin wato duk hadisi ko kuma duk ruwayar da ta zamanto an danga ta zuwa ashab nan yana nihi da al-ashab zuwa ashabu ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace min qaulin wa fi'lin amma nan ya kada wa taqririn tana yi wa malam saboda kada baitin ne malaman yace min qaulin wa fi'lin wa taqririn tunda takariri shi ma yana shiga akan abin da ya shahi hadisi tunda can mun gani ta'rifin marfu'i hadisul marfu' shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyya aw khalqiyya tayyib kenan sahabbai duk abin da aka danganta shi na ruwaya zuwa ga al-ashab sune sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam na daga qaul fadari ko fi'il ko kuma aiki ne ko kuma taqdiri to wannan shine ake cewa mawquf fa huwa mawqufu zukin ai fa huwa mawqufu yani qulib wato kasan da cewa wannan shine ake cewa hadisul mawquf kinan wannan shi kuma yana shiga kalkashin can baya mun gane shi da muka ce zan mu gani zan mu zo kan baitin tunda can malam baya ya ce wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa maqtu'u amma bai kawo ba mawquf to amma suna tare tunda idan ka duba hadisi bi itibari man yudafu ilayhi shine malamai suke kasa shi duk kaso uku akwai al mawquf akwai al marfu' na farko al mawquf al maqtu' wasu na kara da hadisul qudsi amma abin da ya shahara shine wannan guda uku kenan hadisi marfu'i shine wanda aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mawqufi shine wanda aka danganta shi zuwa ga sahabi hadisi maqtu'i shine wanda aka danganta shi zuwa ga tabi'i shi kuma ya zaka yi ka gane wannan zuwa ga sahabi ne idan ya tsaya karshe zuwa sahabi duk da cewa mawquf nan akwai mawquf wanda yake da hukuncin rafa wanda ba manta ba mun yi bayanin shi misali ne hadisi ne wanda sahabi ya wade shi amma abin ya sha ya zamanto yana da alaka da abubuwan gaibi na lahira wanda zai yi wani a ce min qabilir ra'ayi a ra'ayi ne sahabi zai ga wannan mun yi bayanin shi in ban manta ba nan kenan wannan shi yana da hukuncin rasa wato hukuncin shi hukuncin ne na hadisi marfu'i kenan shi amma mauqufi shi ne wanda ya tsaya daga sahabi kenan fada ce ta sahabi misali zaka gani a cikin wasu misali ma cikin muwatta imam malik zaka ga akwai hadisai wanda suke mauqufai zuwa ga sahabbai da yawa akwai ibnu umar da kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine min qaulin na daga fada wa fi'li aw fi'lin wa fi'lin ko kuma aiki fa huwa mauquf malan yace wannan shine wanda ake cewa mauqufu zukin ai ulim ya kama daga san cewa kenan wannan shine sai malan ya ci gaba da cewa nau'i na 16 da zai kawo mana shine malan yace wa mursalun min husahabi yusafat wa kula gharibu ma rawa rawin faqat wato qism na 16 a cikin manzuma na wannan bayaniya shine al mursal wato hadisin da ake ce ma hadisi ne mursal shine baka ta'arifin shi yake cewa wal mursal wa mursal to shi kuma mursal shine minhu sahabi bi safa shine wanda aka sahabi ya safka daga saman isnadi wato ga isnadi na amma babu sahabi kenan ma safata minhu sahabi kenan tabi'i ne ya zuwa ya jewa shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mursal an same shi ne daga irsal ai arsala yayi jewa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine nau'i ne na ilmin hadisi to shi kuma mursal mafi yawa za a same shi ne ga wanda bai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi bai gaba annabi sai irsale shi zuwa ga annabi ya ce kaza to wa ba ka da bai kenan dole sai an bincika tunda an sarke sahabi shi kuma da malama a isnadi sahabi ne kamar da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk da cewa malamai kuma akwai marasil wanda suke da kima suke da martaba wanda ana karbar su nau'i na mursal da'ifi ne sai dai wannan istisna'a ta wanda aka san marasil na wali cewa idan ya bayyana mai hadisi daga annabi lalle saboda babban malami ne kuma ya zamanto bayyaiwa ya danganta shi ya ji shi ne daga wajen wani sahabi ya ga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai malamai da yake wanda an yi istisna'in su akan abin da ya sahi mursal insu ana karfa kenan al mursal idan ya zamanto an sarke sahabi a cikin isnadin shine kenan malamai suke cewa ma rafa'u tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabun ma sahabin ma sai a samu sahabin da bai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ba wanda ba sahabi ba wanda ya rayu zamanin annabi amma bai ji ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi irsali shi wannan wasu malamai suna cewa mursal ne amma dai shi ma kenan an duba sahabi ne kaza da kaza kana yi wa aka rabi wannan mutuwa ya tashi da irsali da yayi saboda ba zai zamanto ba ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya tayi shine kenan kuma ina kenan abinda da zan mu fahimta yana daga cikin nau'i na da'ifi sai dai idan ya zamanto wanda ya yi irsani shi ko kuma an san cewa wannan ya saurari hadisi daga wani an san kenan wasiqa wanda take tsakankanin shi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ana iya hukunci a dauki hadisin ko kuma idan ya zamanto sahabi ne ko kuma idan ya zamanto al'umma gabaki dai sun karbi wannan hadisin kenan da Allah akwai wani hadisi daga bangare guda wanda ya taimaka mishi ya zamanto ya huce sai malam ya ce wa kul gharibu kace wato shi kuma hadisi wanda ake ce ma gharibi shine ma rawa rawin faqat shine kenan hadisin da rawi guda ɗaya ne ya rawaito shi kenan wannan kuma yana da alaka da kuma wa'ancan wanda suka wuce baitin da muka fara da shi azizu marwisni na au salasa mashhur karo fawqa ma talaga tunda idan muka duba bangaren mutawatir da ahad al ahad shine kaso nawa kaso uku na farkon shi mashhur aziz garib to mana shine ya kawo mana garibi inna ana yace wa kula garibu ma rawa rawin faqat wato shi garibi shine wanda rawi guda ɗaya ne ya rawaito shi kamar shine ne malamai suke cewa ma rawa wahidun faqat walau kana sahabiyan a cikin ta'arifin shi kamar yadda Salih bin Usaymin ya faɗi kenan kamar muka yi misali wancan ban manta ba da hadisin أيوة أنا عمر بن الخطاب حديث من وانا حديثي نه إنما الأعمال بالنيات وانا حديثي نه إسنادي نه غريبي واتو عمر شيء سوى عليه شيء كده كده رواية النبي صلى الله عليه وسلم لقى عمر سوى على قمة لقى عمر سوى بنتو عمر وعي رويت وعي ورتو وعي رويتو لقى عمر على قمة القبا دغا القبا ابراهيم دغا ابراهيم يحيى واتوي زمتو اسنادي نه غريب طيب جنم وقل غريب شيني ما لين يجي ما روى راوي فقط طيب ما لين يجي وكل ما لم يتصل بحاله اسناده منقطع الاوصال واتوي قسم نا 18 شيني ما لين يجي باكا مثالي شي يجي باكا شي شيني المنقطع شيني يجي وكل ما لم يتصل بحاله wato dukkan hadisi ko kuma isnadin da yazo bai zaman to ba ya danganu a kowanne hali ne aka samu kenan ya cire wato ba a dangane ba yake an samu wani rawi babu shi shine yace isnadu kuma qati wala awsani to wannan kai tsaye shine ake ce ma wato hadisin munqati wanda inqita a cikin isnadi idan muka duba hadisin mursal مرسل ميا أكثري سهابي سهابي تو أصفة عامة وانا إسناد منقطع يعني عامة منقطع يعني عند أن تري ول شيني ما لين كيف بأي حال انقطاع يزكو منقطع يعني إسناد منقطع يعني أما هي كده خصوصية انقطاع يعني زمان تو سهابي نتو مرسل مرسل يبقو أفهم لا تو إذا زمان تو كوا انقطاع mutum bi ne zaman to ala tawali ajiri mine
ajiri
wanda
ajiri
ajiri ala tawali mutum bi ala tawali cikin isnadi ko aka ce mutum bi ala tawali ajiri daga wannan riwani aka ce su mun doke shawar da su tsari da sale da nau sai
moda
aiwa moda shin anan zai zo wani malami to mun san sa'a da nan da nan to idan zaman to kuma daga farko ne aka cire mutum
farko
sanadi ne aka ce wallak shi ma zan mu zo mu gane to wannan duka duk inda aka cire mun kadai ne ake cin mun kadai ne sifa amma amma dai yana da khususiya wannan sunan in yazo da sifa kaza shine ma'udal ko kuma mu'allaf ko kuma mursal ko kuma akwai tadlis ko kuma wani abu makamancin haka idan shine ma ne yake gayi maka ke nan cewa wa kullu malam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsal kenan zai zaman to munqati' ne zai zaman to munqati' ne sai malam yace wal mu'dal gashi nan a gaba wal mu'dal saqit min husnani wa ma ata mudallisan naw'an wato qism na 19 malam yace al mu'dal wato al mu'dal wanne ne hadisi mu'dal shine yace ma as-saqit min husnani wato shine wanda ya zamanto isnadin an samu rawi biyu an sabke su a cikin isnadin cikin rijal isnadin amma nan he ka kara kace alal tawali wato saqit min husnani amma dai su zamanto ajiri ajira ne daga wani sai wani ya aka cire su su biyu kenan babu mutum biyu a isnadin ajira suke wuri da wuri dan shi ne wannan ake cewa al-mu'dal saboda an samu ya zamanto daga wani an cire shi kamar misali yanzu misali nan a ce isnadi ne nan hadathana fulan daga wani sai ni daga ni sai wannan sai wannan da aka zo ya aka cire ku to wannan isnadi ya zamanto mu'dal ya zamanto mu'dal in dai ne mun ka bayar in daga ni aka fara nan mu'allaf dun kuma nan ne sahabi ne misali mine ne an cire sai mursal mursal an cire sai na'am kenan shine yace wal mu'dalun saqit min husnain wato shine kenan he ka kara ka ce ala tawali tayyib sai malam yace wa ma ata mudallisan naw'ani nau'ina 20 malam yace wa ma ata mudallisan wato shi kuma wanda yazo a cikin isnadi wanda yazo mudallis shi kuma kala biyu wato kala biyu ne shine zai baka tafsirin kala biyu sai yace maka mi al-awwalul isqatu li shaykhi wa an yanqulu amman fawqahu bi anwa. Wannan malamai suna ce mishi tadlisu taswiya, tadlisu taswiya wato rawi ya zamanto ya sauke malamin shi. Misali gashi nan malamin shi ne ya rawaito hadisi daga wajen shi, amma da yazo ba da labari sai yake badawa da sunan malam, sai ya bada da na gaba. To wannan ake ce mata tadlisi. Da yazo ba da na gaban ma kuma sai yace an daga wani. Ka gani ba kariya ba yake. Eh, sunanin hadisin daga wani ne. Shi yasa can ai ba yace mu'anan ka an sai mu'anan din bai zama to ba an yi tasrihi an bayyana da sama cewa yayi misali haddathana ko sami'tu. To ba za a karba ba sai ya bayyana. Shine alaka shi da tadlisi. In yazo misali wani ne malami na daga shi sai amso daga wani. To da nazo kawai ke nace ana Usman na sarke wannan. To me yasa na sarke wannan? Malamai sun ce me yasa yake kai ruwa suna yin tadlisi. Wasu saboda misali akwai cikin wasu malamai wanda suke gani malamin nasu misali da'ifi ne. To idan ka rawaito hadisi daga shi kai tsaye malaman hadisi daga sun ga wannan da'ifi ne an kore da hadisi. Shikenan. Ko kuma a'a shi bai so ne malamin nashi yaro ne. Kuma bai so ya zamanto yayi ruwaya a wajen yaro. Sai ya zamanto yayi ihami shi. Ya wannan yace an na gaba da shi kawai ya sa. To ko kuma wasu malamai zai zamanto menene? A'a shi wannan lin gare shi wato rutubar shi kadan ci. La Allah an karbi hadisin nan shi. Amma shi wanda zai rawaito hadisin yana son ya samu ulul isnad, ya samu isnad al-ali. Kamar yanda muka ga yitan wa kullu man talaf rijalu. Yanzu an cire daya ba na dawo nan ba. To da imbinan in zo nan wanda imbiyo nan director wace take kusa. Nan ta yi kusa kenan kai zaman to aka samu kallar rijala cikin isnad. To duka da irin wa'an ga yake sa wasu malamai su yi tadlisi. Shi yasa tadlisi nau'i ne na hadisi da'ifi. Idan ya zamanto ba mutumin bai zo ya sarra hadisi cewa ya ji daga wani zuwa wani zuwa wani. Amma ba kai tsaye daga an ga wannan malamai ba su karɓa wannan hadisin sai an samu tasrihi bisama. Kenan shi ne yace al-awwalul isqatu lish-shaykh. Wato na farko tunda can ya ce mana nawa'ani ko? To nau'i na farko shi ne ya sauke shaykh an yankul amman fawqahu bi anwa'in. He ya zamanto ya rawaito hadisin daga wanda yake sama da malamin nashi da an ko kuma da an ne hamza da kuma an daga wani ko kuma anna fulanan qala lalle wani ya ci kaza. Idan ka gani yayi iham daman shi tadlisi menene? Iham ne bisama wato ka dan kwatanta ne wani irin kwatance ne da kai dan adda jama'a wanda ba za su gane ba cewa kawai kaji daga wani hadisi ne kamar ka ji ka daga wani ne. Kenan wannan shine malamai suke ce ma tadlisi taswiya. Kenan wata illa ce khatiya ba tadlisi taswiya malamai suke ce mishi. Kenan shine kai isqatin ka sakar da sheikh din ka zamanto ka gai na faukan shi na gaba da shi. Sai kuma na biyu malam ya ce wasani wato na biyu nau'i na biyu shine malam yace la yusqitu hulakin yasif aw safahu bimalihi la yanari wato be cire malamin nashi. A in yazo shi be cire malamin nashi ba ya cire wa malam sai dai mine yasif wato yana kamanta shi da wasu ausaf da wata kama wanda la yanari ba za a gani shi. Wato misali wannan gashi nan an san shi sunan shi Ridwan. To da kazo zaka bada labari to kana tsoro shi da haiti ne, kana tsoro a kore isnadin nashi. Da kazo kawai kace haddatha ne misali Riza to ba sani ba ana ce mashi ko Riza ne ko ina ne. To kaga wannan ka fadda mutane sai zamanto ko an kasa gane wani ne wannan. To wasu kuma suna yin haka nan in saboda malamin nasu da'ifi ne ba za a karbi ruwayar ta su kenan aka zo wannan shi yasa sai su yi haka. Ko kuma su zuntu su kama shi wata alkuniya misali kai ne a alkuniyar ka Abu Abdullah kowa ya san ka Abu Abdullah. To kana da wani ɗan Ismail misali kawai da nazo tambaya da labari ya nace haddathani Abu Ismail duk wanda ya zo ya duba tunda can malaman hadisi lokacin aka zo ana bada isnadi ana rubuta ana rubuta da kage sunan wani deja an san wani wane ne an san martaba shi an san takka ne ko kuma da yake shi an san wane ne to in ka zo kage waye Abu Ismail misali ce to waye wannan sun ah tana yi wa wata sabuwar waya ce saboda malamai lokacin suna gama ruwaya dan su tantance hadisi Imam Ahmad yake cewa idan ya samu ruwaya 50 ko 100 ma cikin isnadi shi yana kirga kansa a cikin marayu wanda ba sabu maraye ne a cikin wannan hadisi ruwaya 100 isnadi ne to kenan ka gani ya samu shi wannan sifa wanda ba a gane shi shine yace wasali la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif kenan wannan shine nau'i na biyu wanda shi kuma bayya sabke malamin nashi sai dai ya kawo wata alkunya ko kuma wani lakabi wanda ba san shi ba da shi kuma ba za a gane ba cewa wannan malamin nashi ne sai ya zamanto ya danganta shi zuwa gare shi kenan wannan shine nau'i na biyu na tadlisi wanda kuma tadlisi kwata-kwata bai halitta ba bai dace ba ya zamanto ana yin shi kuma hadisi idan ya zamanto akwai tadlisi malamai suka ce ba a karɓa shi ba za a karɓi ba wannan hadisin saboda ba a san ba wane ne sai an tabbatar da cewa in ya tabbatar da cewa ya ji daga wane kenan sai ya zamanto an karɓi ruwayar wannan malam yace wa ma yukhalif siqatan fihi al-mala fashadu wal maqlubu ismani tala wato wannan kuma nau'i na 21 da kuma na 22 shine malam zai ba mu shine ash-shaz da kuma al-maqlub yace wa ma yukhalif siqatan fihi al-mala wato ruwayar da ta zamanto ko kuma wanda yazo ya khalafa ma sikka ne ya khalafa ma jama'a wanda zai zamanto huwa aula minhu kamar inda muka ga ta'arifu shadh shine mukhalafatu rawi liman huwa aula minhu wato rawi ne ya zamanto ya rawaito yayi ruwaya amma sai ya khalafa ma wasu wanda suka yi tantanta wasu wanda suka yi shi zamantawa amintattu wanda suka yi shi zamantawa sikka a cikin riwaya wannan shi ake cewa shadh wato shadh ne ba za a karbe shi ba a yi aiki da shi shi shadh bambancin su da munkar shi munkar da'ifi ne yake khalafawa to da'ifin ya khalafa kuma kaga ai ashadd kai da man da'ifi ne kuma kazo ka saba ma mutane to kaga ni ba za wannan amma shi shadh sikka ne idan yi ka ruwaya ana karba amma to yau da ya kawo ruwaye sai khalafa ma wanda suka yi shi to kenan kaga wannan ba za a karbe ba ruwayar shi shine malam ya kawo mana shi din kuma yace wani maqlub shi kuma hadisi wanda yake shine al maqlub shine malamai suke bada ta'arifi shine zamanto ka juya asnadin ne ake juya kamar yanda zai kawo mana misalin shi nan shine baiti na gaba malam yace ibdalu rawi ma bi rawin qismu ibdalu rawi ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu wato ka zamanto a canza rawi da wani rawi wannan kismi ne guda kenan na maqlub a canza rawi da wani rawi misali isnadi ne ka kallaba mutane haddathani usman qala haddathana umar sai kai ka zo ka ce haddathana umar qala haddathana usman kina kai taqlibi shi kai juya shi kai inversion shi kina wannan inverse shi ma nau'i ne na wanda yake illa ce ta cikin hadisi wanda idan ya zamanto an same shi wato isnadi ne da'ifi saboda ai ba haka nan ba yazo kina har sai ya tabbata an samu wannan yana faruwa ne saboda wata ran khata ko mantuwa ko kuma wata ran wani yana yin malamai suna cewa salakal jada wato misali isnadi ne ka saba shi an misali isnadin abi salih an abihi an jaddihi to akwai wata ruwaya an abi salih an abihi an abi huraira to ka saba da in ka dauko isnadin an abihi an jaddihi misali kawai da ka zo kace an abihi an jaddihi to amma wannan ruwaya ba ta jaddin shi bane ta abi huraira ce kenan ka kai kalbin abi huraira da jaddin salih kenan kun ga nan ma ana samun kalbin isnad kenan wannan ma in yazo wani nau'i ne na a samu kalbin isnad wannan mun manta ba akwai kisa Imam Bukhari wanda mun sani bana mun yi bayanin ta wanda da yazo Baghdadi ne malaman Baghdadi an ce musu Imam Bukhari yazo kaza da kaza malami ne mai ilimi suka ce a yanzu za a zo a jarraba shi a gani suka zo da aka duba wanda suka yi kowa kaifin har da mutum 10 aka kawo su da hadisi 100 kowa aka bashi hadisi 10 su 10 hadisi 100 aka kawo da isnadi mun ci hadisi gonan mun muna magana hadisi mun muna magana magabata ba ana ne kala rasulullahi kawai a tun daga warko haddathana fulan kala haddathana fulan an fulan duka da rijalul isnadi aka kawo guda 100 sai zanto dukkan ɗarin an canza su aka dauki wannan isnadi silsilar wannan ta wani sai a gama ta da wani matsayi aka zo aka zauna da jama'a sun zo an ci babban malami ya zo Imam al-Bukhari ya zo ya zauna jaraba shi ne da sai suka zo suka ce mishi to kaza ga wani hadisi haddathana fulan an fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza sai a tambaye shi ce la arifu bai san ba wannan sai haddathana fulan an fulan sai da aka karanta duk hadisin dari ya ce bai sani ba sai awam mutane suka ce a yi wannan ake cewa babban malami ne ya zo a shi bai san ba komai ma kaza daga zuwa an can kuma da man kaza daga sai ya juyo ya ce musu a kai isnadin da ka hori bari mu dawo daga waye isnadin da ka hori kace haddathana fulan an fulan ba shi bane matanin wannan matanin shi gashi ta matanin shi hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kaza duka yabi darin gabaki daya ya daidaita masa isnadin a to daga nan kuma shikenan aka ce a to babban malami ne to wannan kun gani sun mashi kalbul isnad sun juya mashi isnad kina wannan shine ake cewa kalbul isnad kalbul isnad bai halatta ba a yi shi da gangam amma in ikhtibari ne malamai suka ce ana iya a yi da ikhtibari kamar yadda aka yi wannan amma bi sharh da zaman to sharadin shine menene an bayyana cewa akwai kalbul isnad a wajen dan kawai wani yaje ya dauki da isnadin ba daidai ba kuma yaje ya sarra shi akan wannan hadisin wanda ruwaya ce ba ta inganta shine yace wa kalbu isnadin li matnin qism wato ya zamanto kuma ayi kalbul isnad li matnin akhar kamar yanda muka bada misalin na Imam al-Bukhari inda matani ne isnadi ne suka kallaba shi da wani matani shine kenan wa kalbu isnadin li matnin qism shine wani qismi kenan shi ma dai sai malam yace akwai sauran lokaci now yace wal fardu ma qayyadahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin wato nau'i na 23 shine al fard wato malam yace al fard shine wanda ka takaita shi ga thiqa ko kuma wani jam'i ko kuma wani ko kuma wata riwaya to shine ake ce ma al fard al fard shine ya zamanto rawi yayi infiradi ya kadaita da wani hadisi wato shi kadai ya kadaita da shi kamar misali irin hadisi ya gari ne ko kuma ya zamanto yayi infiradin akan wannan hadisin idan muka ce idan muka dauki ma qayyadahu bi thiqa wal fard ma qayyadahu bi thiqa kamar misali innamal a'malu bin niyyat wannan kun gani fard ne amma bi thiqa akai takyidin shi wato hadisi ne wanda yake tabbatacce ko kuma bi au bi jami'i ko da jami'i ga baki da kai zaman to kai kadai ka kaida da hadisin wanda suke aka rawaito hadisi misali daga ahlul iraq ko sham ko shami misali a ce duk ruwayan maradi kai kadai kake da ita kenan kaga wannan misali wani waje ne jami'i guda ya zaman to kai kadai kake da irin wannan ruwaya kenan shine ake ce ma al fard kenan wannan nau'i ne shi ma guda na ilimin hadisi wanda sunan shi kenan al fard sai malam yace wa ma bi illatin غموض او خفى معلل عندهم قد عرف واتو وندا نوعي نا 24 شيني الحديث المعلل كو كما المعلل شيني كينن حديثن دا يزو وندا يكي دا الا ود الا غاتنن تانا دا غمودي كو كما الا جي ود تاكي خطيه اغويه تاكي شيني كينن معلل وجن malaman حديثي معلل illa ko kuma kuje ana sharh ilal ba kowa cikin malaman hadisi yake ga illa khafiya hadisi ne zaka gani zahirin shi lahiya launi in aka baka isnadin shi ta zaka lahiya launi gashi nan kowa ya san raha da sama wani ya shirga wani to sai malamai sai sun yi bincike a ciki za a samu wata illa karama wanda za ta hana hadisin nan ya karo misali a wani da aka ce wani ai wanan nan akwai kaza da kaza ko bai gamu ba da wani ruwaya ce aka bada ga kai kin illa hafiya daga can wanda ya yi bincike shi yasa a cikin ilimin hadisi ilal yadi wahala a cikin ilimin hadisi to shine kenan ya zama wannan nau'i ne na ilimin hadisi shine mu'allal ko kace al-mu'allal duka malamai sun bada wannan insha Allah sai mana yace wazuf ilafi sanadin aw matnin mubaribun inda uhaylifan wato nau'ina 28 yace wanda yazo da sabanin sanadi ko kuma matani shine al-hadisul muttalib mubaribun inda uhaylifan wato mubarib ne zuwa ga uhayl ahlul fan nan malamai yayi tasghiri shi wanda dai zamanto baitin ya ne kenan inda ahlul fan ahlul fan shine kenan ahlul hadisi kenan ahlul fannin da ake ce kenan shine hadisi wanda yake mubarib mubarib wani hadisi ne ake ce ma mubarib shine hadisin da ya zamanto an samu a cikin ruwatin shi a cikin sanadin shi ko matanin shi an samu wasu wujuh wanda la yumkinu tarjih ko kuma la yumkinu jam gashi nan hadisi ne yazo wannan hadisi yazo wannan hadisi yazo amma kuma an kasa ayi a gama su kamar misali hadisi na labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kamar zaka ga akwai ittiraba cikin wasu cikin sabai suka ce annabi ai ikrarin hajji wasu suka ce tamattu wasu suka ce qiran kuma duka yanzu to kuma abu laguro ɗaya mutum ya gama siffa hajji uku duka gaje aka samu ittiraba aka samu malamai suka kai suka kawo amma duk da cewa an samu malamai sun gama sai zaman to babu wannan ittiraba da ake nihin akwai shi kenan shi hadisi idan ya zamanto muttarib ne to yaya mutum zai zamanto yayi da shi muttarib na farko abu na farko shine ya zamanto an samu ayi jami'in shi me yake cewa ayi jami'in shi ka duba cewa wannan hadisin da wannan da suka gamu sun gamu ne ko kuma basu gamu ba idan basu gamu ba to kina akwai inda zaka kai ka gama su ka ce a wannan yana nihin kaza ne wannan yana nihin kaza ne kina kaga an yi jami'in shi kina daga nan ikrari ya huta sai ya zamanto labasu ko kuma ka duba in ka bincika cikin isnadi sai ka samu a wannan isnadin ai muttasili shi kuma wannan munqadi kenan an samu mutin kida an samu kenan wannan isnadin da ya zamanto da rifi kenan wannan ikrabi da ake nini akan wannan hadisin babu shi ko kuma ya zamanto a wannan riwayar da aka rawaito mawqufa ce ai daga sahabi take shi kuma ga hadisin yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka gani nan babu gamuwa saboda shi ittirab gamuwa ne zai a ce tubaiwa a ce kaza kaza ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shi yasa wasu malamai suke cewa duk wanda ya kafi in ban manta ba Imamu Shafi'i ne ko kuma wani ne yake cewa idan ka kasa gama hadisai kake gani akwai ittirab yace ka kawo a gama mai akwai wujuh da yawa na gama hadisi yanda zaka gane cewa babu basu shari'a ban ta gamuwa shari'a ban ta gamuwa kawai ɗayan ne amma akwai nasikh wal mansukh ko kuma wannan maganar sahabi ce wannan ta wani ko kuma wannan bai inganta ba ko kuma wannan ya inganta to haka sai zama to ka samu an gama hadisi ya gamu shine malam kenan ya kawo mana wazuf tilafi sanadin aw matnin muqtaribun inda uhaylifan sai malam ya ci gaba da cewa baiti na 26 yace wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazi wajib tasalat wato hadisin da ake ce ma al-mudraj shine ya kawo mana nau'in na 26 sai yace wal mudrajat su kuma wanda ake ce ma al-mudrajat shine al-mudraj fil hadisi a cikin hadisi ba atat wanda tazo min ba'di alfazi ruwatit tasarrat wato wanda aka samu daga cikin wani lafazi na cikin ruwatul hadisin ne suka shiga cikin lafazin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun gane shi al-idraj idraji shine zamanto hadisi wa samu wani rawi ya sanya wani wata magana a cikin hadisi wanda ba a cikin hadisin ba take sababin da ake samu wata ran a samu hadisi tana yiwa rawin dan yayi bayani ne kan wani abu ko kuma yayi tafsirin wani abu ne idraji kala uku ne ana samu idraji a samu a farkon hadisi ko kuma a tsakan hadisi ko kuma a ƙarshen hadisi a wannan guda uku duka ana samu wato idraji daga cikin farkon hadisi hadisin Abi Huraira wanda yake cewa asbiqul wudu'a wailun lil aqabi minan nar wato ku cika alwala wailun lil aqabi minan nar to hadisin da yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wailun lil aqabi minan nar wani da halaka ya tabbata ga gadikan ta ba a wanke su a wajen alwala to sai Abu Huraira yazo yace asbi gulu wudu'a kamar bayani ne yake musu kenan ku cika alwallanku fa wailul lil aqabi minan nar saboda akwai wata riwaya da tazo yace fa ni sami'tu Abu al-Qasim yaqulu wailul lil aqabi minan nar kenan fada cewa asbi gulu wudu'a anan idraji ne wanda Abu Huraira yayi a cikin wannan hadisi sai kuma a tsakan isnadi hadisin Aisha wanda tabare misali kan yanda wahayi yake zo ma ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tun harko tace Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahannath wa huwa ta'abbud wato ya kasance yana yin ibada a cikin tace wa huwa ta'abbud a tsakan wannan kenan ta fasarta maka al-ma'ana wanda tahannath da yake a cikin yatahannath din a cikin gar a cikin gari kenan wannan shine idraji a cikin wasatayin a cikin wasatayin hadisi a ƙarshen hadisi kuma shi ma hadisin Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar alwudu faman istata'a minkum an yuhila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al nan ƙarshen hadisin faman istata'a minkum an yuhila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al wannan da magana ce da zaji ne daga magana Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi kenan wannan shi ma idraji ne a ƙarshen hadisi kenan dai ala kulli hal in idraji yazo cikin hadisi bai nuna cewa zan mu kore hadisin diga a zan mu duba ina ne inda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama take sai a dauka kuma ina ne inda magana ta rawi take kenan sai a bayyana to an ci gaba ko kuma bayan sallah wa ya lokacin sallah ya kusa tayyib kin insha Allah nan zan mu tsaya da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.